الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. اما بعد، godiya ta kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam a cikin littafinmu mai albarka, littafin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha. Wallafar babban malami na musulunci a Sheikhul Imam Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaihi. A karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala, mun shiga cikin wato littafin kai tsaye, mun ɗauki Istiqbalul Ka'aba. Bayan shi mun yi bayani akan al-qiyam, mun ɗauki kuma salatul maridi jalisan, wanda a yau insha Allahu subhanahu wa ta'ala za mu tashi daga kan matashiyar magana wanda malam yace as-salatu fis safinati. Daga nan ne za mu tashi ko as-salatu fis safina, yin sallah a cikin jirgin ruwa. Idan mutum yana cikin tafiya cikin jirgin ruwa, lokacin sallah yayi suna cikin jirgin ruwa, to yaya zai yi sallah? Shin zai yi ta ne a tsaye, ko zai yi ta ne a zaune, ko kuma zai yi haƙuri har a fita daga cikin wannan ruwa, ko da tafiyar kwana biyu ce ko uku za a yi a cikin wannan teku, sannan in aka fita sai a yi ƙadai? To wannan babu abin da zai tattauna a kai kenan. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة. أنت تنبئ جكادا الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في السفينة دنگني دين صلى أتكين جلجل روا. السفينة تدامن ما يكي عليه الصلاة والسلام بأيل ودن من ينجل جل روا بني من ينجل جل روا دك بايني wato ake yin su a wancan lokaci. Jirgin ruwa ɗan ƙarami ne, to amma dai dun hukuncin su guda ɗaya da ruqur, wanda shine babban jirgin ruwa kenan, da irin as-safina jirgin ruwa wanda bai huce ɗauki mutum 20, mutum 30 ba, mutum 40, mutum 50, to yanzu jirgin ko mutum 10. Ba ai kaga yanzu akwai guraren da za ga jirgin ruwan da telemulka ne, abinda zai dauko ba telemulka ba ce za ta dauka, telemulka ne, lodi ne za a tsaya ana mushi kusan wata guda, za a yi ana shirye kaya a cikin shi, in ya kawo kaya wajen sabcia din ma har lowon wani jitali ne, mu gane da kyau, to har shi din shi ma. To an tambayi ma'aikin sallallahu alaihi wa sallama dangane da yin sallah a cikin jirgin ruwa. فقال مايكي صلى الله عليه وسلم يا فدا yana mai bada amsa, yace wa mai neman tambaya, mai neman amsar wannan mas'ala, yace da shi salli fiha qa'ima, wato kai sallah a cikin jirgin ruwa a tsaye, kai ta a tsaye irin yanda za ka yi sallah a cikin masallaci a zauna a gida, za ka yi ta a tsaye ko? Yace to kai sallar a tsaye. Illa an ta khafa al-gharqa, sai dai in kana jin tsoron jirgiya, sai dai in kaga cewa jirgin ruwan yana tambal-tambal, yana dama yana hagum, yana sama yana ƙasa, kana jin tsoron kalaje ya zicce kana cikin sallah, to za a wannan lokacin sai ka yi sallar a zaune. Mun gane da kyau. To wannan idan mutum yana cikin jirgin ruwa zai yi sallah, zai kallace yanayin iska ɗin, saboda in iska tana bugawa da ƙarfi to hujirgin ruwan hujirgin ruwa ne, sai an samu almallah, sai an samu direba mai kwari wanda zai iya tafiya da shi yanda ya kamata. To da haka sai kai sallar iya gurgurda yanda kake ganin zaka iya. Idan mutum mai hajijiya ne dama ba zai ma tarkiya tashi ya tsaya ba. A cikin jirgin ruwa mutumin da yake da hajijiya in dai ba a gidan kasa bane yake. In a gidan sama ne yake dama ba zai iya tashi ya tsaya ba. A gidan kasa shine ba zai san abin da ake ba. Sai dai in ya bude ta taga. Amma a gidan sama in ya tashi ga yanda yake lab lab to ba zai iya ba tsayawa. Walamma to gashi na a kasa yace fa'idatun ku wa hukmu ssalati fi dha'irati ka ssalati fi ssafina. Malam yace hukuncin yin sallah a cikin jirgi na sama, jirgi na sama wanda ake tafiya Saudiya a cikin sa ko a tafi Dubai, to hukuncin yin sallah a cikin wannan jirgi ka ssalati fi ssafina tamkar hukuncin sallah a cikin jirgin ruwa ne. An yusalli qa'iman in istata'a, wato wanda yake cikin wannan jirgi in lokacin sallah yayi to sai ya sallar a tsaye idan zai iya. Yanzu irin jiragen nan na zamani za ka ga ba wai zancen halal kibla za su nuna maka, akwai abin da za su nuna maka cewa ga bangaren alkibla nan, akwai agogon da take nuna maka saitin alkibla inda za ka kalla ka yi sallah. Mun gane, to sai ka yi sallar a tsaye idan za ka iya. Wa illa idan kuma ba zai iya yin sallah a tsaye ba, salla jalisan, sai ya yi sallar a zaune, amma ima'an zai yi ta da nuni ne, ishara zai dinga yi. Bi ruku'in wa sujudin, da ruku'u da sujud da sujada kama ta kaddama kamar yadda ya gabata a baya. Zai dinga yin ima'i ne irin mutumin da yake cikin bis in yana sallar nafila, shi ma zai yi ta ima'i ko? To haka nan shi ma idan yana cikin jirgi kuma gashi lokaci zai fita na sallah ba je ba inda ya kamata a tsaya, to shikenan sai ya sallar shi a cikin jirgi hankalin shi a kwance, yayi ta in zai iya yi a tsaye da ruku'u da sujada falla alhamdu, in ba zai iya bai da ruku'u da sujada yayi ta imai. Mun gane da kyau? Na'am. Sai kuma hadisi na biyu a cikin wannan babi. Walamma asanna sallallahu alaihi wa sallam, yayin da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya tsufa ya manyanta wa kabira ya zamanto dattijo ya girma, asanna ma'ana ya yi shekaru masu yawa, ya manyanta lokacin da ma'aiki alaihi salatu wa salamu shekaru sun kai mishi, wa kabira ya manyanta, ittakhadha amudan fi musallahu, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya riki wani ɗan gimshiki a gurin da yake sallah, ya atamidu alaihi wanda yake dogaro a kai shi. Ma'aiki alaihi salatu wa salamu kamar yadda Ummu Qais bintu Mihsan Allah ta'ala ya kare yadda da ita, kamar yadda yake cikin Sunan Abi Dawud, ta rawaito cewa ma'aiki alaihi salatu wa salamu lamma asanna wa hamala lahma, wato lokacin da ma'aiki alaihi salatu wa salamu ya manyanta a jikin shi yayi nauyi, ittakhadha amudan fi musallahu, sai ya riki wani ɗan gimshiki a gurin sallar shi wanda ya atamidu alaihi yake jingina a kan shi, yake dogara da shi lokacin da ya meke idan yana cikin sallah. To yanzu wannan babu laifi, dama al'imamu Abu Dawuda ya kawo shi akan babin da yake magana akan babun rajuli ya atamidu ala asan aw ghairihi fi salati, baban da yake bayani dangane da halaccin mutum zai iya jinginuwa akan sanda ko watar sanda a cikin sallah in dai bukata ta bayar zuwa ga hakan din. Dattijo wanda ya manyanta babu laifi idan ya tafi da fajirin shi ya rike shi ya dogara da shi ko ya jingina da jikin bango na masallaci ko ya jingina da jikin ginshike na masallaci saboda an manyanta shekaru sun tafi. Mun gane da kyau? Na'am. Sai kuma matashiyar magana ta gaba. Al-qiyamu wal qu'udu fi salati al-layli. Wato tsayuwa da zama a cikin sallah ta dare. Idan mutum yana qiyamul layli to yana da kwai damar yayi sallah a zaune koda yana da iko akan yayi ta a tsaye. Ba sharadi bane mutumin da yake qiyamul layli sai in ba zai iya bayi a tsaye zai iya yin ta a zaune. yana da damar tun farko ma ya fara ta a zaune, tare da cewa yana da ikon ya yi ta a tsaye, kawai saboda waɗansu wato hudda da ya shata wa kansa, ya buga wa kanshi wani tsari cewa yana so ya yi izu 20, misali tilawa, ya yi shi a tsayuwa 10, shi ko bai saba ba ko a bakiya da ake wanda ba algari ba, iya abin da yake nusu ne yake a tsayuwa ɗaya. Kaga nusu a tsayuwa ɗaya in ya ce zai yi izu 20 sai ya yi tsayuwa 40, shi ko raka'a 10 yake so yi. To yanzu babu laifi saboda ya yi wannan hudda ɗin, ya zauna ya yi sallar shiga baki ɗayanta a zaune, duka raka'a 10 ya yi ta a zaune. In ya kama daga bakara sai ya ka tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'maluna sai yaqulu sufaha'u kana sai ya kana sannan sai ya ruku. Sannan kuma in ya dago daga sujada ta biyu a raka'a ta farko, in ya fara daga sai yaqulu sufaha'a, bayan ya gama fatiha sai ya kai tilka ayatullahi natluha alayka bil haqqi wa innaka laminal mursalina tilka ar-rusul kana. Mun gane da cewa babu laifi yayi hakan, ba sharadi bane sai mutumin da ba zai iya yin sallah a tsaye ba da darasin nan zai yi ta a zaune. Ya halatta mutum ya yi ta a zaune, amma idan ya yi a zaune yana da kwai rabin ladan wanda ya yi ta a tsaye. Wa kana sallallahu alaihi wa sallama yusalli laylan tawilan qa'iman wa laylan tawilan qa'idan. Nana Aisha radiyallahu anha tace jakadan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yusalli qa'iman, yana yin sallah a tsaye, laylan tawilan, a dare wanda yake mai tsawo. Wato saboda ma'aiki kusan daren shiga baki da yake sallah, cewa in banda lokaci dan kada, yana daga cikin wanda suke kanu qalilan min al-layli ma yahjauna, wanda suke raya dararen su da qiyamul layli. To daren gabaki ɗayan shi wani lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yin qiyamul layli a tsaye, gashi nan kuma wanda wannan shine ya yawaita yi a cikin rayuwarsa, kusan shekara 21 da yi yana qiyamul layli da wani abu duka haka yake, yana qiyamul laylin sa ne da dare a tsaye, kuma yake yin ta ba wai a zauna ba. Wa laylan tawilan qa'idan, kuma nana Aisha radiyallahu anha tace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin sallah a zaune dare mai tsawo, yana yin tun daga farkon daren shi har ya gama qiyamul laylin shi ta wannan dare, yana yin ta a zaune gabaki daya. Mun gane da kyau. Wa kana idza qara'a qa'iman, nana Aisha radiyallahu anha tace ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance idan dai yayi karatun alqur'ani a tsaye a cikin sallar shi ta dare, raka'a qa'iman, yana yin ruku'un a tsaye, baya canza shawara ya karasa sallar a zaune. Wa idza qara'a qa'idan, idan ya fara sallar shi a zaune, ya fara karatu a zaune, to raka'a qa'idan shi ma idan zai yi ruku'un yana yin shi a zaune. To wannan shi kuma akwai lokutan da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya dan saba wannan ka'idar tashi. Mun gane da kyau. Wannan hadisin kamar yadda a jiya dama mun yi magana akan cewa Albani Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, wato yana yankowa hadisi ne iya mahallu shahid yana kawo. Wannan hadisin yana da tsawo a cikin Sahihu Muslim, hadisin Abdullah ibn Shaqiq Allah ta'ala ya ji kansa da rahama. Tabi'i ne wata rana ya je shi wajen nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, yace sa'altu Aisha radiyallahu anha an salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam an tatawwu'ihi, ce na tambayi nana Aisha iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yardal Allah ta kara tabbata a gare ta dangane da sallar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam, ce ba ina tambaya ba game da sallah ta farilla, ina tambaya game da sallarsa ta nafila da yake. Nana Aisha radiyallahu anha tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama yusalli fi baiti qabla adh-dhuhri 4 thumma yakhruju fa yusalli bin nasi thumma yadkhulu baiti fa yusalli rak'atayn wa kana yusalli bin nasi al-maghriba ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قائدا وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم وإذا قرأ قائدا ركع وسجد وهو قائد وكان يصلي ركعتين إذا طلع الفجر حديث هنا cikin sahih muslim Abdullah ibn Shaqiq shine yazo yi wa nana Aisha tambaya game da nafilar ma'aiki tace to ga yanda ma'aiki yake nafila tace a gidana a daki na yana yin sallar raka'a hudu ta nafila bayan ya gama sai ya fita yi wa mutane sallar azhur idan ya sallar azhur da mutane a cikin masallaci yana dawowa gidana yana dawowa a gidana sai ya salla ta nafila raka'a tace kuma bayan ya gama sallar magruba da jama'a a masallaci yana dawowa gida sai ya salla raka'a biyu a gidana haka idan ya fita yayi sallar isha'i da jama'a to yana dawowa gidana sai ya salla raka'a biyu to kuma bayan yayi raka'a biyun nan kuma yana yin raka'o'i guda 9 da dare bayan raka'a biyu kenan raka'a 11 ko tace to kana yusalli laylan tawilan ba'idan wa laylan tawilan qa'iman tace wani lokacin ma'aiki alaihi salatu wassalam yana yin sallar shi gabaki daya ta qiyamul layli tsawon daren gabaki daya yana yin ta a tsaye wani lokacin kuma yana yin ta a zaune to ma'aiki ya kasance idan yayi karatu a tsaye to yana hakuri yayi ruku'u da sujada duka yayi sallar a tsaye idan yayi karatu a zaune to yana hakuri da ruku'u da sujada duka yayi shi a zaune mun gane da kyau taw wannan yana cikin sahih muslim وكان احيانا يصلي جالسا ما ايكي صلى الله عليه وسلم ا ودن سلوكتن يا كسانچه ينا يين صلاه ا زاوني فيقرا وهو جالس ينا قرانت القران على حالي ينا زاوني فاذا بقي من قراءته بدل ما يكون 30 او 40 ايه اذا يزمن تو غلغدان ابن ده ماي سورا نا كراتيش a cikin tsayuwar tashi yana zaune yana karatu idan abin da ya mai saura bai huce aya 30 ba ko aya 40 kafin yayi ruku'u taw da mafakara ha huwa qa'im sai ya tashi ya karance waɗannan ayoyin 30 ko ayoyin 40 sai ya karance su yana tsaye sai kuma yayi ruku'u a waɗansu lokutan a qiyamul laylin ma'aiki da dare wanda wannan daf da rasuwar shi kenan kamar yanda ita na Aisha ta faɗa kuma haka na Hafsa iyalin sadiyar Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da su ita ma haka ta faɗa ma'aiki a ƙarshe ƙarshen rayuwarsa qiyamul laylin shi dake dama ta manya ce to yana yin ta a zaune idan abin da ya mai saura bai huce aya 40 ba aya 40 kaman mu doka surori ma masu gajerun ayoyi irin suratul nabai aya 40 take doke da shi aya 40 kenan kaga kusan su mudi guda dan mu za ga wani lokacin qiyamul laylin tamu daga alamtar zuwa nasi ce miki daga in ka cire ayoyin 40 a ciki ina ga to abin da zai saura din ba shi da yawa to ma'aiki idan aya 40 ce ta mai saura to sai ya tashi kuma ya karance su a tsaye sai ya ruku'u ya tafi ya sujada to wannan shi ma ya halatta mutun yayi haka idan ka zo kai lissafin cewa to ne wa qiyamul laylin da zai ta yawa saboda mun karanta hadisin da ya hada guda biyu qiyamul layl wanda kai ta daga tsaye kai ta a zaune to yana so a ce wa na tabbaka hadisi ya za yin tabbaka shine ina so daga suratul ahqaf zuwa minal jannati wan nasi yi qiyamul layl da shi yau raka'a 10 nake so in yi da wuciri raka'a 1 shi yana kawo sai ka zauna kai kabbara idan kai kabbara bayan ka gama fatiha sai ka karanta wato daga hamim tadrib ma khalaqana samawati wal arda sali sai ka kai wajen sai qulu lakal mukhallafuna min al-a'rab shaghalatna amwaluna wa ahluna fasaghfir lana kana zuwa nan sai ka taka burki ka meki sai ka yi ta tsaye sumuli guda daya kenan in ka gama ka zo bakin laysa al-a'ma haraju wala al-ard wala al-a'raj haraju wala al-marid haraju wa man yuti Allah wa rasuluhu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adhibu 'adaban alima sai ka tafi kai ruku bayan ka gama ruku'u ka dago ka tabu sujada kai ta daya kai ta biyu to in ka dago maimakon ka miƙe hallo sai ka zauna sai kai karatu a zaune laqad radiyallahu anhu sai ka kai can ƙarshen suratul qaf ka zo fa dhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id zaka shiga suratul zariyat daga bidayatu dhariyatu zuwa qalu kadhalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim aya 30 daidai kake da sai ka meje ka karanta shi a tsaye in ka karanta a tsaye sai ka yi ruku ka dago ka tafi sujada kana gama sujada kai raka'a bi zama zaka yi ka sallame kana sallamewa shike da Allah sai kai fara sallah a zaune sai kai tun daga zalafa ma khadubukum ayyuhal mursalun sai kaje ka can cikin suratul qabr kaje wa nabbihum annal ma'a qismatun bainahum kullu shirbin muhtadar fanadu sahibahum fata'ada fa'aqar fa kayfa kana azabi wa nuzur to daga nan shi ma sai ka meke in ka meke sai ka karanta daga inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu ka hashimil muhtadir zuwa fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir shi ma sai ka ruku mun gane da kyau wannan misali ne nake fada ba lazim bane sai ka tsaya daga inda na fada din ko sai ka tashi daga inda na fada zaka iya canza salo wajen ka kara sama da aya 30 ko sama da aya 40 ko kuma kai kasa da aya 30 din aya 20 aya 15 gurgudan yanda dai kake ganin zaka samu nishadi wajen karatu din mun gane da kyau hal zuwa karshe kenan wannan hadisin nana na Aisha radiyallahu anha yana cikin Bukhari da Muslim mun gane da kyau summa raka'a sannan sai yayi ruku'u wa sajada yayi sujada summa yasna'u fi raka'ati thaniyati mithla zalika sannan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana aikata kwatamkacin haka a cikin raka'a ta biyu haka yake wato yana cikin Bukhari da Muslim da Aisha tace ma ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqra'u fi shay'in min salatil layli jalisan hatta kabira qara'a jalisan wa fi riwayatin lamma kathura lahamuhu salla jalisan fa idha baqiya alaihi min as-surati 30 aw 40 ayatan dama fa qara'ahunna thumma raka'a wa fi riwayatin yaf'alu fi ar-rak'ati ath-thaniyati mithla dhalika mun gane da kyau dan Aisha tace ni dai da ido na tunda na auri ma'aiki bin taba ganin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba yana karatu a cikin komai na sallar shi ta dare a zaune bin taba ganin shi ba tace lokacin da ya manyanta ma'aiki yayi karatu a zaune yana yin sallah a zaune idan abin da ya mai saura bai fice aya 30 ba ko aya 40 sai ya meke karance su sai kuma ya ruku haka a raka'a ta biyu ma yake wannan shine hadisin da Albani ya kawo shi anan na Bukhari da Muslim ne hadisin da na Aisha radiyallahu anha Allah ta'ala ya kare yadda da ita wa inna ma salla subhata qa'idan fi akhir hayatihi lamma asalla a Albani Allah ya ji kansa da rahama yace sani dai kadai ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yayi salla ta nafila ce a zaune as-subha ita ce nafila ce madalla sallama ya sallaci nafila a zaune fi akhir hayatihi a ƙarshen rayuwarsa lamma asanna yayin da ya manyanta shekaru suka mai yawa yayin da ya girma ya manyanta wajen shekara 60 da doriya wazalika qabla wafatihi bi amin wannan kuma yayi salla a zaune ne kafin ya rasu da shekara 1 tal lokacin da ma'aiki yana dan shekara 62 kenan ya manyanta shekaru sun tafi kuma kamar yadda dama jikin da'i ya sha bambam da jikin wanda ba da'i ba wani lokacin za ka ga da'i dan shekara 55 ka dinga mai bugun shekara 60 da wani abu mun gane da kyau saboda ayoyi da hadisai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu din sun sa furfura sun fito mishi kuma yanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu aka ce ya rasulullahi qad shibta furfura ta fara kunno maka yace ai shayyabatni hudun wa akhawatuha ai suratu hud da yan uwanta su ne suka sa ni furfura suratu hud suratul waqi'a suratu at-takwir suratu al-mursalat wadannan su ne yan uwan suratu hud din wanda a ciki akwai bayanin tashin alkiyama kida sai to su suka sa furfura ta kunno mu wani lokacin za ka ga da'i idan ka kallace sa annan shi ka kallace shi sai ka ga shi girman ya zo mishi amma kuma shekarun bai kai waɗannan muskai girman shi ba to haka ma yake alaihi salatu wassalamu shi ma saboda dare da rana cikin da'awa yake ya manyanta shekara 62 a lokacin sai yake sallah a zaune saboda jiki yayi nauyi wannan kuma ya tabbata a cikin sahih muslim hadisin da na Hafsatu Allah ta'ala ya kare yadda da ita ita ma tace ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama salla fi subhatihi qa'idan hatta kana qabla wafatihi bi 'amin wa kana yusalli fi subhatihi wa huwa qa'idun wa kana yaqra'u bis-surati fayurattiluha hatta takuna atwala min atwala minha. Gane da kyau. Tace ni ma dai da ido na bin taba ganin ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba a nafila yana yin sallah a zaune. Yana sallan nafila a zaune. Tace bin taba gani ba. Sai kafin ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi wafati da shekara guda, to manzo Allah yayi sallan nafila a zaune. Ya kasance yana karanta sura, sai yayi tartil dinta ya jeranta ta har dai wannan sura ta zamanto aqwala min aqwala minha. Ta zama to ita ce mafi tsawo sama da wanda ta fi ta masu. Wato idan yana karatu ma'aiki yana tartil ɗinsa. Idan muka ɗauki wanda zai yi karatun tartil, sali alhakumut takaso da ita da iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, wace ta fi yawa? Ha? Iqra ta fi yawa. Iqra aya 20 ce, alhakum aya 8 ce. To idan ma'aiki alayhi salatu wassalam yana karanta alhakum, za ka ga cewa kaman tafi ikra, saboda yana karatun tartil ne. Alhakum takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. To kaga me karantin ikra sun da karatun karatun ikra gurbun Allah da Allah da Allah kan yayi aya da yayi aya biyar shi wancan. To kaga wancan zai gama karatun ikra, shi bi alhaku bai gama karatun ta ba, sai kai tunanin cewa alhaku mu tafi karatu. Mun gane wajen lokacin da mutum yake tartil, shi zai ce hatta takuna aqwala min aqwala minha. Haka ga sura din ta zama mafi tsawo sama da wanda ma tafi ta tsawo, saboda can da ma'aiki yake yi mata a ƙarshen rayuwarsa kenan. Haka ma'aiki yake sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Wa kana yajlisu mutarabbi'an, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama idan zai yi qiyamul layli da dare yana yin zaman dare. Wannan shine ake ce da shi at-tarabbu, zaman dare kenan. To idan zai yi qiyamul layli irin wannan zaman yake, kamar yanda hadisin na Aisha radhiyallahu ta'ala anha, wanda yana cikin sunan na al-Imam an-Nasa'i, ya tabbatar tace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yusalli mutarabbi'an, ce naga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da dare yana salla mutarabbi'an, yayi zaman dare. Irin wannan zama kenan, zaman dare at-tarabbu kenan. Yawwa wannan kenan, irin haka din nan. Yawwa to haka yake in zai qiyamul layli da dare. In mutum zai yi qiyamul layli ba irin zaman salla ba zai, in dai azamna ne zai ta, ba haka ba zai, ba haka zai yi ba, ko yayi haka. Mun gane da kyau, zai yi haka ne. Ya sai lokacin da aka je za a yi sujada, kuma idan aka yi sujada aka tafi, to kuma tsakanin sujadu guda biyu zaman ba irin wannan zai yi ba, zai irin zaman da ake yi ne na sujada. Mun gane da kyau. Yawwa wannan shine ake ce da shi at-tarabbu. Kuma haka Abdullahi dan Umar shi ma ya kasance yana yi a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa. Haddansa Abdullahi yake ce da shi, na ganka kana irin wannan zama, ya ce ɗana ina rijilayya la tahmilani, ta yanzu ƙafafuwan na ne sun yi nauyi, ba na yi nauyi ba sa iya ɗauka na ƙafafuwa na, saboda sun gaji. Mun gane Abdullahi dan Umar mafarki ya yi a zamanin ma'aiki tun yana matashi baya da aure. A kullum idan aka je sallar asuba, saboda suna zama a fadar ma'aiki, in aka gama asuba manzo Allah yana tambayar waye mafarki, wanda ya mafarki ya faɗi manzo Allah ya fassara mai. To Abdullahi dan Umar shi a masallaci yake kwana, amma kuma ya kasa mafarki wanda zai tambaye manzo Allah. Sai zama har a sujada yake addu'a, Allahumma in kana li inda khairu fa arini manaman yu'abiruhu li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yana ya Allah in dai hali akwai wani alkhairi da nake da a wajenka, Allah ka nuna min shi a mafarki, in ga wa ma'aiki shi ya fassara min shi. Abdullahi dan Umar wata rana yana barci a cikin masallaci, sai mafarkin gashi zabaniyawa mala'ikai manya-manya sun kama shi gudun-gudu za su kai shi jahannam. Ina a'udhu billahi min jahannam. Yana cikin, ana cikin tafiya da shi, mala'ikan sun rike shi kiri-kiri sun kai shi ga jahannam, yana ganin ta za su jefa shi. Ya ce na ganta ga yanda take naɗe, ya ce har ma na tsinka waɗansu mutane wanda na san su a ciki. sai ga wani mala'ika can daga can da yaji ina da a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi wani zai ce kai lantura ka kwantar da hankalinka ba abin da zai faru yace to ana cikin haka nan su musu sake ni ba shi bai shiri ba na tashi daga murci a furkici to eh wala ai malam indai kana son abu da gaske kuma har kana gaya wa Allah ya nuna maka alheri to Allah zai nuna maka kenan Abdullahi dan mure ga mafarkin nan ba na wasa bane eh mafarkin za a kai shi jahannam a tura shi sai ya tafi wajen yaye shi nana Hafsatu je ce mata gashi mafarkin da nayi ba wanda za a fadi bane a cikin jama'a kala je mu fadi a cikin jama'a a ce ni din na samu matsala kenan ke samu mai gida ke gaya mishi to ta gaya wa ma'aiki maza Allah ya ce ni'mar rajulu Abdullahi law kana yusalli bil layl ai madalla da Abdullahi wannan mafarki da ya ai sai manyan mutane suke ina ma ma a ce na kiyamul layli to Abdullahi dan Umar tun daga radda nana Hafsatu ta gaya mishi sakamakon mafarki ya cewa gashi manzo Allah ya ce mafarkin nan na manya ne kai kuma ina ma dai a ce kana kiyamul layli Salim dan sa yace shi tun da ya gaishe ma kullum kiyamul layli yake kadan da yake barci da dare mun gane da kyau to Abdullahi dan Umar shi ma lokacin da yazo karshen rayuwarsa to ya manyanta jikinsa sai ya zama to yayi nauyi kawawan shi ba sa iya lokacin shi yana sallar azhar shi ma mun gane na'am as-salatu fi an-ni'ali wal amru biha sai kuma matashiyar magana ta gaba yin sallah da takalmi mutun yayi sallah yana sanye da takalman shi da kuma umarni daga ma'aiki alaihi salatu wassalamu dangane da yin sallah da takalmi ajuha malam sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu tana da dadi wa kana yaqifu hafiyan ahyanan wa munta'ilan ahyanan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana tsayuwa yayin sallah a wadansu lokutan hafiyan kafa ja ba takalmi a kafarsa wa munta'ilan ahyanan wani lokacin kuma yana sanye da takalma yana yin sallah da takalmi wani lokacin yana yin sallah ba takalmi to wannan a yanzu wannan sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kamata a ce wallahi Allah akalla idan ka ji sunna kai kokari kai aiki da ita ba sai a masallaci ba za ka yi sallah da takalmi a yanzu kaga masallaci irin na nan yawanci dai masallatai na birni ma yanzu ba irin na Madina bane a wancan lokaci haka yanayin kasar ta nan ba iri ɗaya bace da ta Madina a wancan lokacin Madina kusan kasa ce wanda rairanta a wanke yake dan kana tafiya da takalmi ba wata dauda da zai barantana in ka shigo masallaci ka shigo da datti cikin shi sannan kuma masallacin a wancan lokacin ba shimfiɗe yake ba da karo hala kawo wani babban tafi mai kyau a saka a wancan lokaci a wancan lokacin masallaci ne wanda yake dai irin dai na wancan lokaci to sai da manto maiki alaihi salatu wassalam wani lokacin yana sallah da takalmi wani lokacin yana sallah ba takalmi kamar yadda Abdullahi dan Umar Allah ta'ala ya kare yadda da shi kamar yadda na cikin sunan Abi Dawud yace ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama yusalli hafiyan wa munta'ilan yace da ido na naga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana sallah hafiyan kafaja irin yanda muke yi din wa munta'ilan yace kuma na ganshi wadansu lokutan yana sallah yana sanye da takalmi mun gane to wannan in a gidanka ne mun gane sunna ta ma'aiki tana da dadi in zaka yi kiyamul layli wa khasatan ka samu wani sabon suliya dinka kasuyo shi ka tashi da dare zaka yi kiyamul layli to sashi ka fara yin sallah da shi kafin ka je ma wajen sabga da shi dan daren sallah kasuyo takalmi mai kyau ga tafinka a daki ga takalminka mai kyau baka taba hutowa da shi ba saka shi a kafarka bayan kai alwala ka zo ka yi sallah da shi a saman tafinka mun gane da kyau in kai haka kai koyi da sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam ba gogurmaya bace ka zo ka ce ai kai sabon takalmi ne ka zo ka ce ka shigo da shi masallaci ka shigo mai sharar masallaci yana ganin ka dak 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 ka kama ka shigo ce kai malam takalmin ka kama ce eh sunna ce zan dabbaka to in aka ganka yanzu wani yazo takalmin shi da dauda ma ba isa a hana shi ba saboda ta zai a wa da dan kuna tsoron shi kenan ko ka kyale shi ni kuma ni talaka mai karamin kai to sai ya zama to an raba kan al'umma to amma in ya zama to a gidanka ne wa kai kake sharewa kanka in ba kai kake sharewa ba iyalinka take share maka kuma ka san tafin nan naka yanda kake kokari ka ganshi da tsafta ba za ka kawo mai karamta ba sai kai kiyamulele ta kalma wa abaha zalika li ummatihi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya halatta yin hakan din ga al'ummar shi wato ba wai al'amarin ya shafe shi shi kadai bane kada ayi tunanin cewa khususiya ce sa'id ibn zaid ko sa'id ibn yazid kamar yanda yana cikin sahih bukhari da muslim yace sa'altu ana sabana malik radiyallahu anhu ani salati fi al-ali akana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fina alaihi qala na'am ce na tambaye Anas bin Malik nace mai shin maiki alaihi salatu wassalamu ya kasance yana sallah yana sanye da takalman shi Anas yace mun kwarai ba to kuma anan maiki alaihi salatu wassalamu bayan shi yana yin sallah da takalma din kuma sai yace ya halatta kuma ku akwai ma gurin da yayi umarni Azala ce idza salla ahadukum idan kowanne daya daga cikin ku zai yi sallah faliyal basna alaihi ya saka takalman shi guda biyu a kafarsa auli yakhla'uhuma bayna rijlaihi ko kuma ya cire su ya ajje su a tsakankanin kafafun shi guda biyu mun gane wala yu'zi bihima ghayrahu kada ya cutar da waninsa bihima da wannan takalman nashi saboda lokacin da zai fidda su ya ajje shi in a damar shi ya ajje zai kwari na damar shi ne sahu ba zai hade da juna ba idan ya ajje shi a hagun ɗinsa haka zai kwari na hagun ɗinsa ne sahu ba zai manne da juna ba to sai ya ajje shi a tsakankanin kafafun shi lokacin da kake mamu nake mamu yake mamu in za mu yi sallah to in za mu ajje takalmin mu za mu ajje shi ne a tsakankanin kafafun kafar dama da ta hagu mun gane da kyau saboda in ka ajje shi a dama za ka raba sahu ne in ka ajje shi a hagu haka za ka raba sahu ne amma ka ajje shi a saitin cikin rabarabar kafafun naka ko kuma a gaban su kadan irin yanda ba zai kai gurin da zaka yi sujada ba yanda idan ka tafi zaka yi sujada hankalinka a kwance zaka yi sujada amma ba zaka yi wajen dama da su ko wajen hagun ba mun gane da kyau ko wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud ya zo shi ta hanyar Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi haka hadisin karshe shi ma zo ta hanyar Abu Huraira insha Allah za mu karanta shi wa akkada alaihim as-salata fihima ahyana maiki sallallahu alaihi wasallama ya karfafa yin sallah da takalma ga sahabbai a wadansu lokutan ma ya karfafa musu cewa lalle su dinga yin sallah da takalma saboda hikimar da tasa shine abu ne wanda yahudawa ba sa yin shi shi kuma ya ce a saba wa yahudawa فقال معك عليه الصلاة والسلام يتي خالف اليهود كسابا ويهودا كده يزمان توقنا ينكوي دي يهودا واتكين أبو بوان دسكي كو كسابا مسو إذن سنية هقوم كو كو إداما فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم باسا ين صلى سنة سيدة تاكلم سكفا وجه باسا ين صلى سنة سيدة تاكلم سكفا جي mun ga ne cewa ba sa yin sallah da takalmi idan aka ce annalu shine takalmi fadi kafa waje mun ga ne idan aka ce alkhuffu shine takalmi kafa ciki ana ce mai alkhuffu lokacin da ya zama to an yi shi da fata mun ga ne amma suliye jarmuq da sauran su jarmuq ana ce mai suliye kenan irin suliye wannan duka kafa ciki ne dukkan kafa ciki tun daga sakuturu kana da khufi da suliye da sauran su ga sanan ne din halma takalmin balo mun gane da kyau to takalmin fadi in ka doka tun daga slippers balo ta yana daddaje mai sunan shi da ake ce mishi ta yana daddaje din wanda za ka ga cewa mutun ya sa ya kara tsawo sam ko mu gaisa ake ce mishi to wannan duka mutun zai iya sallah da shi ka siyo takalmin kadan dala 100 nan yanzu yana ga 100 ne ko metudin nan to ka siyo shi kafin ka fara sa shi ka yi wanka da shi to kai kokari kai nafila da shi kana yin wannan ka sabke wa kanka kayi aiki da sunna ta maiki saboda kamar yanda malamai suka ce addu zakatul hadith ina ga wannan magana ta bishrul hafi ce ko ne daga cikin magabata din yace ku bada zakar hadisi ba wai kudi bane kadai ake fitar mai da zakka hadisi ma akwai zakkar da yake bukata a fitar mai da ita wanda kuma wannan da shine magabata suka fi karfin yin yanzu magabata in suka tafi makaranta suka yi karatu suka dawo suna yin baje kolin hadisan su ga wanne ne ba su taba yin aiki da shi ba sai su yi kokari su yi aiki da shi to amma mu kuma yanzu muna tarawa ne saboda a ce muna da ba dan mu yi aiki da shi ba wani lokacin za a ga ga hadisin nan kusan hadisi 100 mutum ya karanta amma da kitin ya aiki da hadisi 10 kuma gobe iya yin sha zaiwa mallam ya kara mushi 10 ya koma 110 yanzu kenan in hadisi 10 ne ya aiki da shi hadisi 100 duka bai aiki da shi ba to idan ka karanta sunna in zuruf dabi'a ba za ta baka damar ka yi shi a cikin jama'a ba to ka yi shi da kai sai Allah subhanahu wataala idan har yanayi ya bada cewa yanzu masallatan mu ba irin masallatai bane na wancan lokacin amma kuma ai dakunan mu ko irin wancan dakunan ne amma dai ni na san takalmi na sabo ne ba datti a cikin sa idan nayi sallah da shi ba komai saboda wani lokacin ana rifewa wata kafar saboda kada wani abu ya shigo yanzu in za a bada damar mutum ya shigo da takalmin shi masallaci ya yi sallah da shi to wani shi zai shigo da takalmin amma ba shi da kyau idan aka mishi magana kuma sai ya kafa hujja da wane da wane da wane ai suna shigowa da takalmin su ba a musu magana to akwai abubuwan da za a ga cewa wani lokacin aka bude kafar a bude to sai ya zamanto ta kawo hayaniya amma ya zama irin masallatai ne na kauye masallacin da ko tafi babu gashi na dama ai kana shigowa ma lokacin in ka shigo wata akuya ta fita da gudu dama guri ne na hutun awaki za a gani akwai masallatan da za a gani a kauye to su ana sallar asuba sun fita sun tafi kiwo waɗansu sun tafi gona waɗansu sun tafi kaza a zuhur ɗin wani lokacin a daddahe ne ake yinta magarba da isha ya ce masallaci yake cika da asuba amma sallar azuhur da la'asar wani lokacin sai ka shigo ma ba kowa kai ne ladan kin kai ne kuma limam kai kiran sallar kuma kai sallar ka mun gane to wannan hadisi yana cikin sahih muslim hadisin shaddad ibn aws ne Allah ta'ala ya kare yadda da shi yana cikin sunan abi daud na'am wa kana rubbama naza'ahuma min qadamaihi wa huwa fi ssalati maiki sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a waɗansu lokutan ma yana cirewa takalman nashi daga kafafuwan shi ya ajiye su a gefe alhali yana cikin sallah sun mastamarra fi salati sannan kuma ya ci gaba da sallar shi kama qala abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu kamar yanda abu sa'idin al-khudri sa'd ibn malik ibn sinan al-khudri Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya fada yace sallabina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zata yawmi maiki sallallahu alaihi wa sallama wata rana yayi mana sallah falamma kana fi ba'd salatihi yayin da ya kasance a cikin shashe daga cikin sallar tashi yana cikin sallar bai gama ba an shige ta ba a kare ta ba khala'ana alaihi sai ya cire takalman sa guda biyu ya zare su daga kafafuwan shi fawada'ahuma an yasarihi sai ya ajje su a hagun din shi saboda shi limami ne ba wani a damansa ba wani a hagun din sa to dan haka a dama ba zai ajje ba saboda an yaminihi malakan duk mai sallah a damar shi akwai mala'ika mun gane da kyau to sai ya ajje su a hagun din sa falamma ra'a an-nasu zalika to yayin da sahabbai na ma'aikin sallallahu alaihi wasallam suka ga ma'aikin alaihi salatu wassalamu ya kwabe takalman shi ya aje kuma dama da shi suke yin koyi khala'uni alahu kai tsaye su ma sai suka kwabe takalman su suka cire takalman su saboda su sahabbai sun ga ma'aiki yana yi to su ma za su yi da suka ga ma'aiki za a fara sallah da takalman shi a kafa kowa sai ya cire wannan shi to ana ciki da suka ga manzo Allah ya cire to su ma sai suka cire kace la Allah kenan wata auto system ce wannan kin ba mun gane ayi wani kaso na sallah da takalma a hudda takalma ayi wani kaso na sallah falamma qada salatahu lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya gama sallar sa qala ma balukum alqaytum li'alakum manzo Allah sallallahu alaihi yace ya naga kun cire takalma ku kun aji kuna cikin sallah da kun cire takalma qalu ra'aynaka alqaytana 'alayka fa alqaynani 'alana. Kace ya Rasulullah, ai mun ga ka kwabe takalman ka dai ka ajje su a jefe dai, mu ma muka yi wurgi da nagu ba ma buƙatar su, saboda dama da kai muke koyi. Kaga yanda ake biyayya, wato biyayya wanda take makamniyar biyayya kenan. Suna ganin ma'aiki ya cire nashi, bai ma ce musu su cire ba. Kaga irin mu ne masu taurin kai, kaga cewa in ya cire din kai zaka ce to ai shi kadai ya cire kai shi. Sai ya kare ka ce, ya ce bai za mu ku cire ba, ku ce to ai baka ce mu cire ba Rasulullahi. To amma da ke su sahabbai biyayya suke ta sama an wada'atun, sun ga yayi su ya bari su bari. Shi yasa a sulhul Hudaybiya lokacin da ya ce wa sahabban shi su yanka dabobinsu su soke hadoyoyinsu su yi aski, suka kyale shi ba su yi ba, saboda su ba su ga yayi ba. To da ya shiga wajen iyalinsa na Ummu Salama, ya gaya mata abin da yake fama da shi na cewa gashi sahabban shi ya ce musu yi kaza sun yi. Ya Rasulullah, kana so su yi? Ya ce kwarai fa. Ta ce yanda sahabban ga su yi maka biyayya, karka musu magana in ka fita. Je ka ka samu ka soke dabobinka, ka samu wanza mai ka bashi ya aske maka gashin ka. Ana haka nan ba sai ka ce su yi ba, kyale su, sai kai ka shiga gida. Yo yana zuwa manzo Allah yana yi har fada aka fara. Za ka ga wancan ya ba so ba shi, to kai za ka fara aske bini aske ma, ya ce a he ka aske bini za aske maka. Aka zo ana tafafutuka, saboda sun ga ma'aiki ya yi. Da ce musu su yi ba, amma da zai ya ce su yi, suna ganin cewa to kamar wani sauki ne shi ya ba su, amma shi ba zai yi ba. To sai suka ce su ma za su iya haƙura su zauna tare da shi. To amma da suka ga ya yi kai tsaye, sai shawara ta canza. Mun gane? Faƙala, sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce da su, to aini inna jibrila atani fa akhbarani anna fihi ma qadara. Ya ce hakika Jibrilu alaihi salatu wassalam ne ya zo min ya bani labarin cewa a cikin takalman dawa a ƙasa akwai datti, akwai ƙazanta, aw qala azan, ko kuma ya ce akwai ƙazanta. Ya ce mai akwai ƙazar, ko ya ce mai akwai azan. Mun gane da kyau? Wato mala'ika Jibrilu alaihi salatu wassalamu ne ya zo ya ce min a cikin a ƙasan takalma na akwai ƙazanta ko akwai datti, shi yasa na cire su. Wa fi riwayatin khabatha, wato a cikin wata riwaya wanda al-Imam Ahmad ya fitar da ita a cikin musnad ɗinsa, fa akhbarani anna fiha khabathan, ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce mala'ika Jibrilu ya bani labarin cewa a ƙasan takalma na akwai khabath, akwai datti. Mun gane da kyau? Fa alqaitu, mato dan haka da yace mun akwai wannan datti, akwai kazanta, sai na yi wurgi da takalman na, na fitar da su, na aje su a jefi. Fa idza jaa ahadukum ila almasjid, idan kowane ɗayan ku ya zo shi masallaci, falyanzur fina alayhi, ya doki takalman shi ya leka bayan takalman shi ya gani inda ya tako ya zo da su. Fa in ra'a fiha qadaran, idan ya ga kazanta a ciki a bayan takalman shi, aw qala adan, ko kuma ya ga datti ya ga kazanta. Wa fi riwayatil ukhra, a cikin wannan riwaya ta daba wanda take cikin musnad na Imam Ahmad, fa in ra'a fiha khabathan, idan ya ga khabath datti a cikin wannan takalman nashi, a kasan takalman nashi, falyamsahuma, to ya shafe wannan datti din, wannan kazanta din da ya gani, wannan najasa da ya gani, ya goje ta. Wali yusalli fihi, ma yayi sallah yana saye da takalman nashi. Mun gane? Wannan hadithin na Abu Sa'id al-Khudri yana cikin Sunan Abi Dawud, kuma hadithin ne wanda yake ingantacce, kamar yadda dama shi Albani kamar yadda ya faɗa, ba zai kawo maka hadithin da aka yi ittifaqi ba akan raunin sa. Wato duk hadithin da zai kawo maka na sha yanzu biya yanzu ne, za ka yi aiki da shi ne. Mun gane da kyau? Wa kana idza naza'ahuma wa da'ahuma an yasarihi, ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya cire takalmansa zai yi sallah, to wa da'ahuma an yasarihi, yana ajiye su a hagun ɗinsa. To wannan limami kenan, idan limami zai yi wa mutane sallah idan ya cire takalmansa, ko saboda suna da datti ya shigo da su masallaci sai leka ya ga da datti kuma ba zai fita ya goge ba to zai aje su ne a hagum din sa ba zai aje su a damu shi ba wannan hadisin shi ma yana cikin sunan Abi Dawud hadisin Abdullah ibn Sa'ib ko As-Sa'ib ibn Yazid hadisin ɗaya ne daga cikin su Abdullah ibn Sa'ib nake kyauta da ta yana cikin sunan Abi Dawud shi ma وكان يقول مايكي عليه الصلاه والسلام يا kasance yana fada kamar yanda yake cikin hadisin Abu Huraira wanda Abu Dawud ya fitar da shi mazala ce idza salla ahadukum idan kowanne daya daga cikin ku zai yi salla fala yad'ana alayhi an yaminihi kada ya aje ta kalman sa a damar sa kada ya aje ta kalman shi a bangaren sa na dama wala an yasarihi haka kada ya aje ta kalmar shi a bangaren sa na hagu fatakuna an yamini ghairi sai ya zama to ta kalmar nashi a damar wani shi suke saboda wanda yake hagum dinka lokacin da ka aje ta kalminka a hagum dinka to hagum din taka ita ce damar shi shi kwa illa Allah ya kuna an yasarihi ahadun sai dai in ya zama to a hagum din nasa ba kowa shine a karshen sahu na farko ko na biyu ko na uku daga hagu to yanzu babu laifi sai a je takalman shi a hagu amma in ya zama akwai wani a hagun din nasa to wanda zaka aje a wajen shi shi wannan damar shi ce kai kuma hagun din ka ci mun gane da kyau wani ya da'ahu ma bayna rijlaihi inda zai aje su shine zai aje wannan takalman dashi a tsakankanin kafafuwan shi guda biyu wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi hadisi ne wanda na Abu Huraira Allah ta'ala ya kare yadda da shi yana ga sai bu kwana nan abinda muka yi daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuba harshe Allah ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka